بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ورضي الله تعالى عن السادات التابعين والعلماء العاملين والأئمة الأربعة المجتهدين ومقلدين بإحسان إلى يوم الدين. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.
أنا قاعد ما لنداني المسؤول يتعمل فيه هذا اللي
kana jin Hausa. To kinga musulunci imani da Allah da manzannin shi dukkan su na karshen su Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Muna so ki yi kalmar shahada, ki ce ashhadu an la ilaha illallah. Wa ashhadu أن محمدا رسول الله. الله. واتوكنا بعد كنا شهد شو وباء ابن بوتا ودقسيا سي الله كما كنا شهد شو محمد من ظنشني إن زمان مسلما ينزل بيسونك sunanta Hawa ko Hawa take so me sunanta na da Hawa to masha Allah to masha Allah okay to Hawa to ga temu ko ya uwa musulmi sannan akwai musulunci magana ibada ne bauta wa Allah akwai bauta akwai sallah azumi haji abubuwa ne zaki wanka yanzu wankan shiga musulunci zakin ka azumi da mu zakin ka sallah za a nuna miki sallolin da zaki akwai mata yan wanki insha Allah za su nuna miki to assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh yau Allah ya kawo mu 26 ga watan Ramadan shekara 1434 bayan hijiran manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam ranar da ke 4 ga watan August shekara 2013 shekara ta miladiya. My dear brothers and sisters in Islam, my dear listeners, as we are coming close to the end of this Ramadan session, inshallah tomorrow will be the last day. We are dealing with voices that are instructing Muslims not to ask too much questions, because asking so many questions will open the door for more duties to be imposed on the believer. He will be required to do more. But Allah doesn't want to distress you. Allah doesn't want to put upon you a lot of burden, because Allah Ghafurur Rahim Haleem. Allah is very compassionate, very easy. Allah wants things easy for you. So Allah is giving us the reason why again He doesn't want us to ask so much questions. He said, قَصَّ عَلَهَا قَوْمٌ مِّن قَبْلِكُمْ. People before you have asked such questions before you, and then they became unbelievers from what they have been asking. So don't you do that, you Muslims. Never ask too much questions. Islam is a religion based on simplicity, ease. It doesn't want to complicate anything. It wants worship to be clean, to be simple, to be directly worshiping Allah alone in a simple manner. That's why Allah has forbidden us from asking too much questions. Allah has forbidden us from even forbidding what He has made halal. Everything you know in the whole world is halal for people. Only what Allah has specified that He doesn't want. Otherwise, the normal rule is that everything is halal. So don't ask too much questions. Because if you are asking questions, you are asking Allah to make something which is halal haram. If Allah has kept quiet on something, just accept it as a gift from Allah. The Prophet ﷺ, he said, the most criminal of Muslims أعظم المسلمين جرما. The most criminal of Muslims is a Muslim who will ask a question on something which is not forbidden, and because of his question that thing will be forbidden. Allah, the Prophet call him the most, the greater criminal, mujrim. He's a criminal because he asked something which was previously halal, but because of his question, it is made haram. This is just a question he asked. And when this Muslim asks this question, he wants something good because he wants to fear Allah more and more. So he's asking questions because he wants to obey Allah more and more. But Allah is saying he's a criminal. He's one of the greatest criminals because he's asking something that is halal and making it difficult on the Muslims. What more of somebody who did something, the outcome will be disastrous for Muslims. He's a criminal too. Even though he's trying to impress, even though he's trying to say, I'm going to help Muslims, whatever you do and the outcome of it is difficult on human beings, then you are a criminal. So whatever you do, you have to weigh and see, is it good for the Ummah? Is it good for the Muslims? Don't look at yourself alone. May Allah guide us to the right path. This is a very great lesson for us to learn. And tomorrow, inshallah, even though we are closing, we talk about some few issues in the Jahiliyyah, whereby people have made it haram for them when it is halal, and Allah has said no. Only those who are unbelievers create lies and concoct lies against Allah, forbidding things just to cheat people. Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Jiya mun tsaya akan aya da take hana musulmi yawan tambayoyi, ko ba tambayoyi, akan abin da addini ya shuru, wato shurun nan da aka yi ba mantuwa bane, koko ba gafala bane, rashin tunani. Shurun nan da addini ya yi shuru ne na rahama, wato Allah ya yake wannan abu. Saboda haka ba su mu yawan tunani, shi sa Annabi sallallahu alaihi wasallam yake duk musulmi, ba musulmin da yafi wato ya zama mujrimi babba, kamar wanda abu ba a haram, ba haramta shi ba, amma domin tambayar shi Allah ya haramta shi, wanda ya zama mujrimi criminal. Tambayar shi ta kwakulo wani abu har aka zo aka haramta shi, to balle wanda zai yi wani abu na ira tsamanin addini ke ira tsamanin kusantan Allah yake yi, sai wannan abun ya jawo ma musulmi musiba, musibar da za a kashe wani, musibar da za a kama wani a ɗaure, musibar da zai kuntata ma wani a dukiyar shi, ya ɓata kasuwancin musulmi, ya kawo bala'i cikin musulmi, to ya wannan halin shi yake. Kun ga halin shi ya tsanani, ya zama mujrimi. Amma shi wancan da ya tambaya, ai yana tambayan mas'ala ce ta addini, yana so a tsara waye mai da kai din ya bauta wa Allah, amma yayi abin da ba a yi, Allah ya hana tambayoyi. Sai dai in tambayan abu da aka san shi ne, ya ake alwala, don Allah ce alwala, dole ka san da ake yi wannan daban. Amma abu wanda yake an shiru a kai dan dai kawai shishigi da rigima da abun nan kace za ka tambaya, to Allah ya hana. Ba san irin wannan tambayoyi, akan yi tambayoyi don abubuwa, amma dai ba a son tambayoyi wanda yake Allah ya shiru a kansu domin halal ne. To mun zo ƙarshen azumi, alhamdulillah, muna fata gobe mu kare wannan tafsiri, sai kuma Allah babadin Allah kai mu, muna fata Allah kai mu. Kuma a inda abubuwa suke tafi alhamdulillah, sai ɗazu da na je ina ma wa'insu mata wa'azi, sai na samu wata mata ta yi tambaya. Da ta yi tambayan nan, gaskiya hankalina ya tashi, sai na gane to ashe dai akwai sauran aiki, akwai sauran aiki. Ne sai a nan SMC, bayan Allah so Sheikh Muntaka da wannan sai kira ni cewa ga mata za a musu wa'azi. Kun san Annabi sallallahu alaihi wasallam yakan keɓe wani lokaci yanka ma mata wa'azi, domin suna so su ma su ji kai tsaye ba tare da rediyo ba, domin su kila rediyo kun san su da editing da kare-kare don su abubuwa. amma sun ce ta ba komai suna yi ne don su kare to wannan mata cikin irin tambayoyi din nan wallahi nayi bakin ciki sosai sosai wannan matar ga rubutunta sai nace a rike wannan takarda a rike ta tace tace menene na taso cikin jahilci da rashin sani da rashin sanin yankin kai to ina da shekara 13 iyaye na suka aurar da ni ga wani dan shi'a sai bayan mutuwar wato bayan mutuwar shi to sai sai bayan mutuwar shi shine na gane abinda muke yi ba daidai bane yanzu ya menene ya san menene ya san da zagi yanzu na san cewa da zagin sahabban manzon Allah da iyalan gidansa da muke yi wato yanzu ta san cewa bai da kyau bayan mutuwar mijina ogan shi ogan mijinta a shi'ancin yayi mutu'a da ni har na shekara 2 to yace yanzu ya zan yi da haka mutane menene ya mutane da na dauka da fatan kai ma zaka yafe ni domin zagin da nayi maka to na tuba na karbi sunna da fatan za ku taya ni addu'a Allah ya dawwama ni da ni a cikin sunna wato albarkan wannan wata da muke ciki to Allah ya bamu dace wannan baiwa Allah an aurar da ita miji dan shi'a mijin ya mutu sai shi don suna da kowana da gaban shi shi wannan sai shekara 2 yana mutuwa da ita yana zina da ita yanzu ta gane sada wa sunna suke neman a taya ta addu'a Allah ya gafarta mata abinda sa ne bakin ciki to irin ta nawa har yanzu ga mutum nan da sunan addini yana cutansu yana zina da su nawa irin su nawa to mun kare kenan akwai yan kwanaki uku a gidan FM na FRPN ne su yi kiran shi amana ne kuma ne karama yan karama sun gayyace ni za su akwai tambayoyi game da azumi sai mai kaddamar da program din injiniya Abdulrahman ba sai ya bugo mun waya ya ce wato Nasiru da ya bugo mun waya cewa akwai wata mata tana da tambaya amma ba ta yi a kan rediyo ba tana so dai a bata lamba domin ta tambaye ne abu ne wanda ya shafe ta ita kadai ba ta so a yi a rediyo a bata lamba na ce a bata sai ta bugo wayar ku da ta bugo waya ta ce ita ma mijinta ya rasu ya bata ko da ɗaya ko ɗiya sai ce sai takan yi istilam mafarke namiji ya zo mata wani lokaci ma mace namiji ko mace a cikin mafarki har ta kai ga abin nan istilam wato a cikin mafarki shikenan sai aka ce mata to kai yanda za ka yi ta kasa sai aka kai ta wurin malamai amma wayannan malaman sunna kuma wai su mata ruqya har ta faɗi mun sunan wani malamin in bai bari ba zuwa shekara mai zuwa zan faɗi sunan shi a nan daga maganar ruqya sai ta gane dai wannan malamin yana neman ta ne fasadi da ita amma wannan take alhamdulillah to ba shine abin tsoron ba sai a ce to a canje wani malamin mana to duk inda aka canja aka je wani shi ma karshen shi take-taken shi na so yayi zina da ita duk inda aka canja aka je wurin wani malamin yana so yayi ne zina da ita to wayance in shi'a sun laɓe da mut'a mu kuma ga wayansu suna kirarin sunna sun laɓe da ruqya suna cutan mata ba su gaya ma mata gaskiya wani irin ruqya za ka yi ma mace za ka yi ne shaitan ɗin wani ruqya za ka mata annabi sallallahu alaihi wa sallam ya bayyana komai ba wai ba a yi ruqya ba ne ba wai ba a yi ba ne amma ba shi ne musulunci yake so ba annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce 70 alfan min ummati yadkhuluna aljannata bighairi hisab 70 alf mutum 70 na al'ummata za su shiga aljanna su ba hisabi a kansu su wane ne la yastarqun ba su neman a musu ruqya shine istirqa ba sa neman a yi musu ruqya wala yataqayyarun ba sa bokanci da irin neman sa'a ba sa yi wa ala rabbihim yatawakkalun 70 al kar yi mutu yanzu yana neman ruqya ka koya mishi tauhidi mana maimakon tastarqihi ka koya mai addu'ar da zai yi shi ya yi ruqyan kanshi sannan ba abu ne mai wahala ba قل اعوذ برب الفلق قل اعوذ برب الناس النبي صلى الله عليه وسلم يشدو وند يكرن توائل الناس قل هو الله احد قل اعوذ برب الفلق قل اعوذ برب الناس لا تكاد شد ده كومي من كل شيء حتى النبي يشدو عائشة تتي النبي ده كان الدعاء ديوا 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 na neman isti'aza na neman tsari amma da aka saukan mishi mu'awwazatain sai ya bar su duka ya rike wayannan biyu al'amari ya tsaya a kansu mu'awwazatain duk wanda ya yi su za su kare shi annabi sallallahu alaihi wasallam yace wanda ya karanta ayoyi biyu na ƙarshe na suratul baqara amanar rasul zuwa ƙarshe kafatahu sun isa shi ayoyi biyu na suratul baqara sun ishe ki da dukkan wani sharri shin zaki yadda da maganar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ko ba zaki yadda ba sai maganar wani zindiki kun ga su da zanadiqa tunda wanda yake laɗewa da Qur'ani yana cutan mata ai wannan zindikin mutum ne abu ne mai sauki ku karanta qul a'udhu birabbil falaq ku karanta qul a'udhu birabbin nas ko ayatain min akhir suratul baqara ko ayatul kursi kai ko ma a'udhu billahi minash shaitanir rajim wa ma yanzaghannaka minash shaitani nazghun fasta'in billah a'udhu billahi minash shaitanir rajim shine magani duka wannan to me yake a kawo mace ka sa ta tube ka kama nan ka kama can wai kana so ka cire aljani alhali kai ne aljani الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس سنجد النور إنما ذلكم الشيطان يخوف أولياءه فلا تخافوهم وخافون إن كنتم مؤمنين دون يزن الطرة صدق أي شيء أنشي ما شيطاني لي إنما ذلكم الشيطان يخوف أولياءه أبو قنشي نيك الطرة صدق shaitan ne ke tsoratar da ku abokan shi awliyahu fala takhafuhum Allah ya kada ka ji tsoron shaitan da wayancan da yake tsoratar da kai fa khafuni ku ji tsoron wa Allah to sannan kuma wajen ta ihtilam sai Allah ba zai kama ta ba ba ta da niji sai shaitan ya zo mata a bacci sai ihtilam wani matsala ne to haka ake mafarki kawai mala'ika kike sai zo nake mafarki wato ba matsala bace abinda kawai zaki ki gaggauta ki aure kowa ya bayin Allah nan suna neman ma abin nan mace to kun ga wancan da wannan gaskiya akwai bakin ciki suna gane al'umman nan har yanzu duk karatu nan da ake duk babatun nan da ake akwai aiki a gaban mu ake ba mamakin da aka danne mu ba mamaki akwai dalili to kuma ina dawowa sai na gagari ya cika da kauyawa ya cika da kauyawa masakin kun san annabi ya ce wa koko Allah yake fara al-arabu ashaddu kufran wa nifaqan wa ajru Allah ya'lamu hudud ma anzala Allah ala rasulihi wallahu alimun hakim al-arabu ashaddu kufran wa nifaqan wa ajru Allah ya'lamu hudud ma anzala Allah ala rasulihi kutanan kauye ba ku san ilimi ba mutanen ƙauye ba su san ilimi ba wasu abin da ake yi ba ana amfani da atifarsu kawai a jihansu su ba su sani ba ƙauye haka yake tun lokacin annabi sallallahu alaihi wasallam bai da kuɗi a kawo mota zo ku shiga waye hayan motar nan ina so gaya muku ai wani abu ne domin duk mutumin da zai zo ya ce kada ku zaɓi dan izala gara kirista sai kuma kiristan nan ya zo yana mulki shin ba zai ba su kuɗi su ɗauko motoci da ƙauyawa ba ba zai ba su ba domin ya nuna ai suna nan ko ba kwanan ba kwanan duk shi na ake wasa da hankalin mutane na yi amfanin haka a zuwa cika gari da ƙauyawa a toshe hanya a ɓata ma mutane rayuwa abin da ya kamata tunda akwai haƙƙin mutane a ciki nan gaba sai a yi wani fili a daji ku je ku taru can ku yi abin da za ku yi mama ƙauyawa ba ƙauye bai da abinci bai da wani abu bai sani ba shi ana amfani da shi ne kada ku zargi ƙauyawan masu amfani da su suna cutar jama'a kamar yadda na gaya muku gashi wannan ɗan shi'a ne sun laƙe da mut'a suna zina da matan mutane ga su kuma wa'annan ɗan sunna ne sun laƙe da ruqya suna son su yi zina da matan mutane ga su kuma wa'ancan suna amfani da wawaye suna karɓar kuɗi daga masu hukunci sai ya zai irin wannan al'umma ya ba za a danne ta ba raza'i ba za a danne ta ba kowa na neman ya cuci wani ya cuci da ihi amma wa ake cuta mace ake cuta wa ake cuta fukara masakin ƙauyawa su ake cuta to muna cikin irin wannan bala'i amma irin ka tattara shi jahilci ne sai na fahimci abinda malam yake nufi duk abinda aka zo sai ce aje a yi ne a yi karatu to kuma yana bayani sake ce mu ai abin ba ne ya tsaya ba hatta asibiti an san likitocin da in mata sun je suna neman su suna fasadi da su likita da asibiti fasadi da mata to balle matan da suke aiki a office domin turawa akwai wani abu da suke bayani wai akwai office wife da office husband mijin office da matar office me yasa suka kawo wannan suna sun gane domin can mace ta fita ta je office kai kuma miji ka je kai office ba dole ne wurin aikin kuri daya ba sai suka gane namiji in ya tafi aiki yana cuɗanya da mata a wurin aikin shi fiye da yanda yake cuɗanya da matar shi a gida domin in ya dawo ya gaji sai mun shari da bacci ita kuma ta gaji sai bacci saboda haka za ku haɗu a gida su yi bacci ba magana ba hulɗa ba ishra wa ashiruhunna bil ma'ruf wa ishra da safiya tashi ta tashi saboda haka ya fi hulɗa da wa'yansu mata saboda haka cikin matan da ke hulɗa sai ya ɗauki wata ta zama matar shi ta ofis ita kuma ta fi hulɗa da wa'yansu mazan fiye da mijinta domin za ka yi tun karfe 8 na safe har karfe 5 na yamma tana zaune da wani ƙato a ofis to ba shi ne mijinta ba shi ne mijinta wancan mijin taimakon bacci ne don kar dodo ya zo ya kama ta da daddare to irin musibar da muka shiga kenan kariyar tsoro kai dare ka ɓarayi su zo kone abu shi ne mai gadinta ne amma wanda take hulɗa da shi take abubuwa da shi na ofis sake ta mijin ofis da mijin irin wannan rayuwa to ai dole a danne mu domin ɓarnar da aka shigo da ciki a cikin ƙasar nan in ba tuba muka yi ba to Allah zai kawo mana musibar da take wannan ba sai mu tuba mu Allah mu dawo shi ba yawa ba ne ba yawan ɓarna ba ne gyara masu kirki suke rikin al'umma to ya zama cewa gobe za a kulle tafsiri kuma irin wannan abu a yau a rana ɗaya haka sai kun ga akwai bakin ciki a cikin al'amarin nan gaskiya to Allah tsare mu kuma Allah ya nuna mana gaskiya ba mu ikon barin irin wannan wato fasadi a cikin ƙasa kuma su wanda suke wannan Allah ya lura da su ya ganar da su ya ba su ikon yin tuba daga wannan al'amari domin musibar nan da kuka gani jarabawa ce ta Allah domin wani laifi da muke yi sai Allah ya ɗora mana maƙiyanmu a kanmu suna gallaza mana su talautar da mu su cutar da mu su yi mana komai domin azaba ce ta Allah don ƙin bin Allah da muka yi amma in mun dawo muka yi wa Allah ta'a muka tuba muka yi istighfari daga wayannan abubuwa sai ku ga Allah ya yaye mana wannan bala'i saboda haka mu yi duk abin da za mu yi mu haɗa kanmu mu yi abin da ya kamata mu Allah ya kira da mu wayansu suna cewa me suke cewa to ai da'awar da kuke kiran mutane zuwa tauhidi da'awar da kuke kiran zuwa mutane sunna bin sunnan manzon Allah ai ita ce take raba musulmi ai ita ce sababin raba musulmi kuma ita ce sababin da yasa Kirista suka kimu wannan da'awa domin in dai kace zaka koya ma mutane tauhidi su bauta wa Allah shi kadai to dole kuma ka koya musu su kafirta da tagutu to man yakfur bi taguti wa yu'min billahi faqad istamsaka bil urwati al-wuthqa dai wa kawai ka rike Allah ka kuma kafirta da wa tagut dai wa ka kira tauhidi baka nuna ma mutane hanyar shirki ba to wannan da'awa suka ce ita ce ainin ta take raba musulmi kuma take sa Kirista suke ke musulmi saboda haka wannan da'awa wanda ya kawo ta Sheikh Abubakar Muhammad Kumi shine sababin raba musulmi da kuma sababin sa Kirista su kimu akwai wanda ke faɗa haka wai shine sababin raba musulmi to za ku ji yadda abin yake kuma wai shine sababin cewa Kirista sun kimu to za ku ji wannan abu kafin a fara maganar jama'atul izalatul bid'a wa iqamatus sunna shekara 1978 ba dan nan ne maganar sunna ta fita daga masallacin nan ta yi gabas da yamma arewa da kudu ba kafin haka nan sai dai ku dalibai da kuke gaban mallan kuke ji wannan kafin haka to yasa kirista suka kimo mejo in zegu ya tashi ya tsallake ya kashe saddauna ya kashe saddauna ya kashe tafawa balewa suka kashe su mai malari maganan mallan ne ta sa suka yi wannan ake suna da kiyayyar su tuntuni kafin Sheikh Abubakar Mahmud Gumi ya bayyana ba ay Allah ya hada antum haula ya tahibunhum wala yahibunakum wa tu'minuna bil kitabi kullihi musalli takum Allah ba sai suke tare wani ne sabbaba ai kafin kafin an aibe mu tuntuni suke wannan kiyayya kuma mun ga kiyayyar su kashe mu na shugabanni to lokacin da aka kashe Saddauna lokacin da aka kashe shi a nan gidan nashi da wayansu ministoci da wayansu manyan nan da wayansu ɗan kowa gudu ya yi da ya ce mutum tara wanda suka yi ma Saddauna sallah ba malam ya mishi sallah malam ya rabu da mutum jiya gobe ya zai samu mutumin nan ya zama gawa don mai domin kirista a soja sun kashe shi so malam da ya Saddauna wannan sallah kana so nan gaba ya yi tsammani kirista abokan shi ne so wani sakare can sai su yana zargin malam suna zargin malam wai malam ne ya sabbaba mushkila tsakanin musulmi da kirista sai bayan haka murtala fa mai murtala ya yi murtala bai ci kwaban kowa ba in ma akwai wani abu ko ɗanshi ne ya kawo ya ce ga kuɗin gwamnati na mayar kowa ya mayar me yana kashe shi wai shi ma ba wai kiyayya ba ne ta addini wato suna so su ce ko kam da suke so su ce ai ba mu da tsakaninmu da kirista kowa ma ya hau so malam maganganun nan da yake yi ya zo ya ƙara ɓata al'amari to amma kuma suna shan matan malam ai duk da haka din ma kirista ya zo ya yi local government kirista ya zo ya yi shugaban ƙasa to ai ba shan matan malam kuke yi ba da malam ya ce kada ku yadda kuka ce a'a sai an yi da kiristan ya zama shugaban ƙasa me ye fa'ida kuka samu wata fa'ida kuka samu ba ya ce kada ku yi ba to ba an yi ba ana shan matan shi to da kuka shan mace shi wata fa'ida kuka samu da mulkin maimakon abu ma ya zama mu'ujiza wato in Allah ya rufe ma mutum ido sai zama mahaukaci abin da ke fita a bakin shi ma za ta ɗauka tabba ne shi yasa jiya nake kiran su kila karnuka karnuka ne ba su san alherin al'umma ba sannan wani abu kuma haɗin kai haɗin kai za ku ji wani abu wai za ku ji wani abu wai don ana son a lallashe su a haɗa kai a zauna domin a samu maslaha a fita shi ne suka ce to bari mu samu ƴancin da za mu hana ku kiran zuwa tauhidin Allah wato ma'ana muna so mu haɗu musulmi gaba ɗayanmu domin mu kafa shugaban da zai kare maslahan mu dukanmu ta duniya ne ba ta lahira ba ya kare maslahanka ya kare maslahanka ya kare maslahan kowa shi ne muke so maslahan duniya ce to su ba za su faɗa kai da mu ba in kun ce dai za ku ci gaba da da'awar ku zuwa sunnan manzon Allah za ku ci gaba da da'awar ku zuwa tauhidi mun ki ba za mu yadda ba domin sun ga mu muna so sai ce ba za su yadda ba ba za su yadda su haɗa kai ba sai dai da wani sharaɗi ku bar wannan da'awa mu bar da'awa zuwa tauhidin Allah mu bar da'awa zuwa sunnan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam to in mun bar da'awa zuwa tauhidi mun bar da'awa zuwa sunnan manzon Allah dan me ai wai dan mu haɗu a samu shugaba yayi muna ne ya gyara muna titi ya gyara muna garinmu a samu wuta a yi kaza dan haka ne to wallahi tallahi ba ma so ba ma son hanya ba ma son titin ba ma so amma abinda muke so tauhidin Allah
gara mu wahala a duniya a can muna dariya da mun ka dariya anan a can muna ne
muna kuka
aikin banza sannan kuma wai dan kun haɗu da Kirista din ku ɗan ɗari ku dan kun haɗu da Kirista wallahi ba za ku kana babu ba wa kan min fi'atin alilatin zalabat fi'atan katiratan bi Allah wallahi ba za ku kana babu ba da ku da Kirista ɗan ɗari ku haɗe da ɗan Shi'a wallahi ba za ku kana babu a ƙasar nan bi iznillah bi iznillah mutanen banza
قد سألها واتو النبي صلى الله عليه وسلم واتو أنهانا مسلمي يوان تنبيوي دومين أنهانا مو يوان تنبيوي دومين كدا مكارا وكم تكالي Allah baya son haka Allah yana son maka sauki yuridu Allahu bikum al-yusra wa la yuridu bikum al-usra sauki yake son muku bai son muku tsanani haka Allah yake saboda haka kai kada ka bude wa Allah babi ya kama ka da hujja da yawan tambayoyi ne cikin hujjojin da Allah ya hana mu yace katta ala qaumin min qablikum lalle sa'alaha ay al-ashya wa in abubuwa wa in su mutane gabanin ku sun tambaye su anbiya'uhum fa ujibu bi bayani ahkamiha sun tambaye annabawan su sannan aka ba su ansa da bayanin hukuncin hukuncin su sun ma asbahu sai suka wayi gari faru suka zama me biha kafiri suka koma kafirai domin yawan tambayar su domin Allah zai zo maka da wani abu sai ka zama baka iya yi mutum ya kafirta kuma shi ya jawo kanshi kafirci Allah tare ne bi tarkihi min amali da barin su aiki biha da abin da aka bayyana musu fa inna bani isra'il kanu yastaftuna an anbiya'ahum domin bani isra'il sun kasance suna tambayan annabawan su fi ashya'in abu ga abubuwa وَإِذَا أُمِرُوا بِهَا تَرَكُوهَا فَهُلِكُوا إِنْ أَنْقُمُوا الْجَزْءُ دَأُمُوا كُمَا تَسُقَ بَاسُ إِلَيْهِ سَسُ بَلِي كُمَا سَحَلَكَ شَسَا أَكَهَنَا مُوَيَا نَنْيَا وَانْتَنْبَيُوِي شَسَا مَذَوَ اللَّهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمْ بَيْسُ وَانْتَنْبَيَا إِنْ أَنْتَنْبَيَا شَأَبُوا وَنُّكَ تِفُسْكَ شِرِكَمْ أَجْرِ مَتَ السَّاعَ yaushe sa'a za ta zo sai shiru sai ya jira wahayi baya son tambayoyi haka kuma duk wani malami bai son tambaya duk wani malamin Allah bai son tambaya baya so in dai maka bayani ka tsaya haka sai dai in ya zama lalurar wannan darasi bai son tambaya domin kai wata tambaya kuma sai ta bude wani babi na sauransu mutane sai ta bude babin fitina shi malamin ne tsoron Allah in bai sani ba sai ce la'adiri la'adirin nan babban ilimi ne ba wai komai yake da ansa ba to a wannan zamani da muke ciki mafi sauki ga malami shi ne in an tambaye ka abu ka nemi wanda ya gabace ka yi fatawa da shi ka ce to ga yanda wane yake ga yanda wane yake mutanen da aka yarda da su sai ka cire wa kanka wannan matsalan bayani to da ana yin haka da mun samu zaman lafiya da mun samu haɗin kai domin sai mu haɗu a kan wani ilimi wanda magabatan mu sun yarda da shi a yanka ma mutane fatawa a kan shi amma wannan ya faɗi wannan wannan ya faɗi wancan wannan ya faɗi kowa ya karanta wani abu ya zo ya ce zai tabbaka shi a mutane shi ya kawo mana wannan rudani wani bawan Allah ke gaya mu ɗalibi yana jami'atul islamiyya zai same ni yana adamawa yana tare da ɗaliban shi yana koya musu littafi na Nailul Afar na Ash-Shawkani littafin hadisai ne da kuma bayanin fiqhu to yana cikin wannan bayanin sai aka ba shi scholarship ya samu admission zai je Saudi Arabia sai ya bar na'ibin shi ya ci gaba da koyar da ɗalibai ya ce da ya dawo hutu da dama masallacin su ɗan ƙarami ne sukan taru suna karatu da ya dawo hutu sai ya ce tunda ana sallah lokacin sai ya ga jama'a a waje ya ce masha Allah an samu karin jama'a kenan ɗalibai sun yawa ko da ya matso kusa sai ya ga yadda suke sujada
kwanci suke yi a sujada don haka masallacin nan ya musu kadan dole ba su yi sahu a baya eh dole da waje to me in zakatun mutum ya kwanta a masallaci filin mutum ne sahu ne ya cinye ne faru wai suna karanta ne lafa sai suka zo wani hadisi annabi sallallahu alaihi wasallam ne yake annabi yake cewa wanda bai miƙe kwankwason shi a ruku'u da sujada to bai da sallah miƙe kwankwason yuqimu sulbahu ya miƙe kwankwason shi to kuma sujada ko sai mutum ya sujada dole ya doro dole kwankwason ya doro saboda haka suka ce kai gashi hadisi sahihi kuma an ce bai da sallah lalle dole yanzu za mu yi sallah sujada sai mutum ya kwanta dan ya miƙe ne kwankwason shi sai ya miƙe shi alhali hadisin abinda yake nufi in ka taso daga ruku'i sai ka tafi tsaye ya miƙe in ka taso daga sujada sai ka tafi tsaye zaune ya miƙe abinda hadisin yake nufi kenan amma su ya suka fahimce shi wai yana sujada ne ko yana ruku'i sai ya yi shi a miƙe saboda haka sai sahu ya fita waje sun karanta hadisi sahihi ingantacce saboda haka suna aikata shi sai irin wannan musiba kowa ya karanta ayar Qur'ani kowa ya karanta hadisin Annabi sallallahu alaihi wasallam ya fito ya tafatawa ai tafacewa ai tarkiki gashi an yi kokari an kira mutane zuwa sunna sun karba to amma da suka karba dalibai dan rashin koshi sai kuma suka zo suna takke ta sunna da kansu abin da yake a takaice kitab wa sunna kitab wato littafin Allah da hadisin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wanda ya inganta su ne masdar daga su kaɗai ake ɗaukan aƙida aƙida ta musulunci matsalan ba yadda za a yi kai imani da wani abu taƙalidan don wani ya imani da shi a'a sai da nassi daga littafin Allah da nassi daga ina sunnan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam shi ne aƙida in an ce muku aiki da hadisi da waƙi da shi a usuluddin nan ne za ka iya ɗauka kaɗai babu istihadi babu ƙiyasi babu ƙaunin sahaba babu istishhab babu sauran abubuwa na fiqhu ba babin fiqhu ake magana ba a babin fiqhu akwai taqlid man yajuzu taqliduhu wani sai ka koyi shi dole domin yana ina gabanka ya ga abin da baka gani ba ya ji abin da baka ji ba ya san abin da baka sani ba dole sai ka ji shi kamar wayannan a immatin a fiqhu ana fitar da hukunce-hukunce daga ƙiyasi ana fitar da hukunce-hukunce da wani abu ake istihsan ma Ahmad bin Hanbal aka tambaye shi a kotun wanzo rantsar da mutum ya yi rantsuwa a ɗauko Qur'ani a bashi ya riƙe lokacin da zai yi rantsuwa ma ya hukunci shi domin mushaf din nan da kuka sani Qur'ani lokacin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ba a hada shi ba ya zama daftar littafi daya yana cikin takaddabun nan ganyen da bino kashi da wasu abubuwa fata haka yake ba mushaf daya kamilalle daga baya lokacin Abubakar da Usman aka hada shi to za ka san Ahmad bin Hanbal to yaya a kotu a ba mutum Qur'ani ya rike ya rantsuwa da nusu can jami'an ce ka rantsa sai ka ce ahlif billah kawai shi kenan to ya za a ɗauko Qur'ani a ba shi ya hukuncin shi sai ce astahsinuhu ina kyautata shi domin na ga mutane in ya rike Qur'anin nan ya fi jin tsoron ya yi rantsuwa in ya rike Qur'ani ya fi jin tsoro mai ya rantsuwa a kan rantsuwa haka kawai a baki don za ta sunantar da shi Allah maganar Allah sai kara jin tsoro sai istahsanahu shi na ke kira babin istihsan sun ga wannan ba cikin Qur'ani yake ba wannan ba cikin hadisai yake ba a wannan wani mazdar ne malami zai ga wani abu ya yi ƙiyasin shi ya fitar da istihsan domin zai haɗa abubuwa da yawa sai ga dukkan cikinsu wannan ya fi alheri wannan ya fi hasan sai fatawa da shi malamai sun wannan so a babin fiqhu kitab wa sunna qaulu sahaba istihsan istishhab alqiyas abubuwa da yawa ake fitar da shi fiqhu ya fito amma babu aqida fa kitab wa sunna faqat aqida baka da dalili da hadisi ingantacce daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ba wanda yake kai imani da wannan abu ba wanda yake sai da wayannan hujja amma fikihu fa bauta wa Allah fa ana yin wayannan a da su fikihu fito saboda ka da kamar hada wayannan abubuwan biyu domin wasu sun dauko wannan kaida suka dauko da ita daga aqida suka zo kan rabta ta kuma a fikihu sai yace maka banga dalili ba imma min alkitabi aw hadith in bai gani ba shikenan ba zai aiki da shi ba a ana aiki da zalibul zann wajaba al'amal bi ghalibil zann zaton da yarin jaya malamai suka ce me yasa kuke sun ga ku a al'adar ta dan adam al'adar dan adam in zaton shi yarin jaya akan abu shi da kan shi yake yin wannan abu bari in baka misali mutum ya fita waje sai matar shi ta buga mai waya ka dawo sauri yaron ka bai lafiya ka dawo yaro ba lafiya mutumin nan zai koma ko ba zai koma ba in ya koma ne a galibin zan sai ba za ta mishi ƙarya ba ko ba haka ba amma akwai wani ihtimali zai yi ƙarya take tana so ya dawo don wata matsala daban amma in ta ce ya dawo don ita ba zai dawo ba sai ta ce yaron shi bai da lafiya ihtimal ba ba zai ce sai ya tantance ya tabbata yaron bai da lafiya zai dawo ba daga gaya mishi zo zai zo ko ko mutum makullin motar shi ya ɓace amma ya shiga latirin nan ya shiga filtantican ya shiga nan ya ɓace ga mota yana so ya tafi sai tunanin cewa kai zai yi makullin nan na cikin wannan toilet don Allah zai je toilet ɗin ya duba ko ba zai je ba to amma ya je ya aiki ko bai tabbata ba amma zaton shi ya rinjaya akwai sai ya je in ya je bai gani ba sai kuma ya ce na shiga kanti kaza zai je zuwa kantin kuma zai je ba ya je da zato sai aka ce to ashe kai dan adam kanka kana aiki da zaton da ya fi rinjaye saboda haka in ka samu dalili a cikin addinin musulunci zaton ka yi rinjaye cewa haka ne ya wajaba sai Allah ya maka hisabi da shi sai shi fa suka gina fiqh akan galibul zan zaton da ya fi rinjayarwa to wani zai ce maka ina ayar ina hadisin a'a mabniya ala ghalibul zan mustafada min al'umumat akhbar al'ahad abubuwa da yawa da suke ba qiyas saboda haka mutane yaranmu dan Allah sun ka hankuri malaman nan da suka gabata ba wai kuskure suka yi ba sun bi abin yadda yake kai dai kada ka yi rigima kada ka yi shishigi kada ka tambayi abubuwa ka bude ma mutane babu jahannama wal furqa da rarrabuwa ka yi abin da wayanda suka yi kaga ana yi ka yi abin da ake yi da ka huta wa kanka tambaya in an tambaye ka matsala me ya hukunci kaza kaza baka sani baka ce ya hankuri bari in je in duba a littattafan malamai kai hankuri in duba a littattafan malamai in zo in gaya maka domin wai malami shi yana kokarin kullun ya nuna ma mutane fa shi ya san komai to duk malamin da ke so ya nuna maka ya san komai ina rantsa maka da Allah katon jahili ne katon jahili malamin da ke so ya ce na san komai babban jahili ne wai san komai sai Allah ba wanda san komai sai Allah so ba ka burge mutane wajen ka gaya musu kai ka san komai kana burge mutane ne in ka gaya musu gaskiya yanda ka santa kai ba iya san gaskiya ban sani ba ban sani ba ga wanda na sani ga wanda na sani wannan duk yana cikin badin wannan kada mu yawa tambayoyi shi kuma su ansa kada su in an tambaye ka baka san abu baka ce baka sani ba kana tsammani wai rashin ilimi ne wani ya taso daga Andalus ya je samu mali ya tambaye shi matsaloli ko wani ya tambaya sai ce la'adari ko ta tambaya ce la'adari ko ce sai ce in zo daga Andalus ka zo kuma ka ce min la'adari sai ce je ka gaya mutanen duniya maliki la'adari malikin sani ba saboda haka malamai masu fatawa su bi tsoron Allah sun kama mutane fatawa da fatawar malamanmu da suka gabata sun kama mutane fatawa da fatawar da kuma ta yaƙu a cikin mutane suka santa domin Allah yace falsakum minkum ummatun yad'una ila alkhair wa ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar mai ma'ruf abun da ka sani ba wai ya'muruna bil haqqi wa yanhauna 'anil batil ba ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar a cikin munkar din nan abun da babu san shi ba dan za ka zo ka ga mutane abu ba san shi ba kuma ka jefa musu fitina a cikin su to mai wajibin haka sai mu mutare bil ma'ruf abun da suka sani abun da kuma ba su san shi ba in kai ka san shi kada ka jefa cikin jama'a sai mun dauki wannan hanyar da'awa za mu samu sauki a cikin al'amarin da muke samu a cikin wannan Allah shi rayar da mu to akwai lokaci to walamma muni as-su'al an ashiya hina nuzul al-qur'an kay la yubda lahum hukmaha wa yuzmu biha istatrada fi man'i wad'i al-ahkam lam yuftan biha Allah fa qala wa to lokacin da Allah ya hana tambaya akan abubuwa lokacin da ake saukar da qur'ani domin me kai la domin kada a bayyana musu wayannan hukuncin ta kuma a lazimta musu shi abinda Allah bai son lazimta domin Allah bai so ya lazimta maka abinda ya san ba za ka iya ba to biha istatrada fi man'i wa ihkam lan yuhkam biha Allah ta'ala so da Allah ya zo istatrada ya zo da bayani kuma koro bayani kuma nuna hana wato saka hukunci akan abin da Allah bai yi hukunci bai saukar da hukunci akan su ba wato wannan istitraj ne Allah yana ƙara bayana yanda kuke kiran abu haram ne wannan haram ne wannan haram ne Allah ya ce a'a ni ban saukar da haramcin shi ba saboda haka aya mai zuwa za ta koya mana abubuwa da kuke cewa haram ne wannan haram ne Allah bai saukar da shi ba to wannan aiki wanda suka kafirta ne ma ja'ala Allah Allah ya kare su daga sharrin masu sharri kuma ba haka ba kadai wannan wajibin hukuma ne ta tafa soja sun kare su domin da shi sarkin wasan ma mun yi magana da shi kamar kwana biyu uku da suka wuce cewa ta wurare uku ne ake kai musu hari ana kokarin a kai ma garin wasai hari wani ya wajaba soja da 'yan sanda ya tabbata an kai mutane da za su kare wayannan bayan Allah Allah ya tsare mu gaba daya
kuma ya lamari wato Allah ko sai ya wasa ba da Allah
to Allah ya faka musu da alheri Allah ya gafarta mu wanda suka riga mu kuma san da
kuma salamun su ma ta kuma cewa mai akwai da tunda
kasance kuma lahadi bayan idi a samu dai alim a samu dai yawa bayan san sallah da sati biyu yawa to yawa sab yawa sati biyu to Allah saka mishi da Allah saka mishi da amin. Amin. Yani the father died, he was not able to fast, and he died. So there is nothing on them. لا يكلف الله نفسا إلا وسعها وأن ليس للإنسان إلا ما سعى. So there is nothing on them. Yes, there is lot of fatwa, but you should always go back to the accredited books of Islam. Not everybody. If you are sick, you don't go to a park hospital. Yes. You try to look for a qualified doctor. Likewise, in religion, you have to look for qualified books of fiqh. Those people who have done the fiqh before, not the recent scholars. Amen.
Amen. a samu a cire muna wayannan sojoji a samu zaman lafiya a kasan nan a yi zaɓe ko gadi Allah ya muna duk abin da ya kamata ya yi ƙasa mai faɗi ya ba mu yawa zuriya ya ba mu abin da shi ke nema ba samu ba abin da ya samu kawai haɗin kai da shugabanni na gari da za su nuna muna abin da ya kamata to Allah shirya da mu amin amin to ga wani bawan Allah Alhaji Gambo ɗan gata turakin ne turakin Gaugara an gata turakin Gaugara wato ya ba da zakka ta naira 200 da kayan masu musulunta guda goma Allah saka musu da alheri
Allahumma
salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad.